Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyon amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya kama mu a Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Zahra Aminu Fage.
Zara a duk ranar Talata wannan shirin namu na yau da gobe yana magana ne akan batutuwa da dama da suka shafi ilimi, fasaha, kiwon lafiya wanda a yau ma uku ga watan Maris na wannan shekara ta 2020 zamu magana ne akan wannan cuta da ta zama gama gari ko in ce gama duniya watan corona virus.
Kuma muna fahimtar abubuwa da dama game da cutar. Abinda muka fi fahimta game da cutar shine ta samu asali ne daga jemage, sannan aka samu yuwar jemage ya harbi wata dabba da cutar, ita kuma dabbar da ya dawa mutane cutar a wata kasuwar dabbobi a yankin Sin.
Kamar yadda kuka ji a wannan gutsuran, muna tafe da ƙarin bayani.
To yayin da kuma ake ta fama da wannan cuta, mun tattaro wasu bayanai da dama dangane da ita wannan cuta ta coronavirus wanda zamu ainihin gabatar muku a cikin shirin namu.
Muna kuma tafe daga kaɗan daga cikin amtoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook.
Daga bisani kuma za mu gayyato likita domin ya muna ƙarin haske akan cutar nan ta coronavirus da kuma waɗanne matakai suka kamata a ɗauka domin kariya.
Kamar koyaushe lambar da za ku kira ita ce alama ƙari wato plus 1-202-205-6555. Sai ku kasance tare da mu domin jin wannan a cikin shirin yau da gobe.
Zara kamun musulluma cikin shirin kamata ya fara da tambayar da muka yi wa masu saurare a shafin mu na zumunta na Facebook, inda muka tambaye su cewa me kuka sani game da cutar coronavirus kuma waɗanne irin matakai kuke ɗauka don kariya daga kamuwa daga wannan cuta. Sai ga abin da suke amsa mana da su.
To amsar mu ta farko ta fito daga Shehu Adamu Rijau, inda yace abinda muka sani game da cutar coronavirus shine wata irin masifaffiyar cuta ce. Matakan kariya da muke dauka shine kauracewa yin duk wani abu da zai iya samu kamu da ita, kamar rufe hancin mu da kuma sanya safa a hannun mu. Duk da dai bata bulla a yankunan mu ba, kuma ba ma fatan ta bulla, amma dai an ce rigakafi yafi magani. Ubangiji Allah ya kare mu baki daya, amin.
To Allahumma amin. To kin ga ita kuma Maryam Aminu Kano mai da garku tare da Basira Sunusi mai rake Maida suka ce assalamu alaikum yau da gobe. Mu dai a nan jihar Kano ba mu da cutar coronavirus, balle mu san yadda take. Da fatan hukumomin lafiya za su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen wannan cutar.
To shi Zulkifulu Abubakar cewaye shi dai ya rike hasbunallahu wa ni'mal wakil, wannan kadai ta ishe shi rigakafi.
To lallai dai ka. To kin ga shi kuma Abdulrazak El Musa cewaye assalamu alaikum yau da gobe. Gaskiya babu wani abu da zamu ce face mu ci gaba da yin addu'a. Allah ya kawo muna sauki da mu da sauran mutane a baki daya duniya, kuma ya kamata mu dauki shawarwari da akan bamu domin kariya.
Dallo Isyaku cewa yayi to yau da gobe, mu dai fatan mu Allah ya mana katanga karfe da cutar coronavirus, kuma ya kawo mana karshen cutar a duniya baki daya.
To barke ji shi kuma ra'ayin shi Ali Kusanyaki ci cewaye kawai wannan hanya ɗaya ce, kawai hanya ce kawai ta cin kuɗi, kuma shirye-shirye da zamu yi shine addu'a.
To Alhaji Tasu Megoro Gulu cewaye yau da gobe, mu dai fatan mu dai Allah ya kare mu baki ɗaya.
shi kuma Kasumu Yusuf Haruwa cewa hakika ba mu da masani akan wannan cutar.
Dauda Bin Affan Fataskun yace yau da gobe ne karar da sabulun wanza mai. Masu iya magana dai na cewa idan baka san gari ba to ka saurari daka. A dan haka ne ma yau kamar kullum muna tare da ku cikin shirin domin jin yadda cutar coronavirus take da illa.
To kin ga shi kuma Akilu Rabe Ishiyawa Zangon Daura cewa yau da gobe mu a namu yankin coronavirus bata zo ba kuma muna addu'a Allah ya muna katanga karfe da ita ya kuma kawo mana karshen ta a duniya baki daya amin.
Hassan Muhammad Gashuwa yace gaskiya ba wani matakin da muke dauka bayan roƙon Allah.
To shi kuwa Rilwano Ibrahim London Wuba cewa abinda na sani shine cutar coronavirus mai saurin kisa ne kuma muna addu'a Allah ya ci gaba da kare mu baki daya.
To amsar mu ta ƙarshe ta fito daga Rabi'atu Excellency Abubakar Salisu Arkinmi daga jihar Yobe inda tace salam VOA Hausa. Haƙiƙa wannan shi bullowar cutar coronavirus a fadin Najeriya. Gaskiya barazana ce ga al'umman Najeriya. Muna kira ga shugabannin kasashen duniya da Afirka su dauki matakin gaggawa akan wannan cuta ta coronavirus. Ya kamata su tashi tsaye. Mu kuma al'ummar kasar Najeriya ya kamata mu dage da addu'a kan wannan cuta. Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen ta a fadin duniya baki daya da ma Afirka baki daya.
To Allahumma amin. Kai wannan Allah ya kyauta.
Cutar coronavirus da aka fara ganowa a shekarar 2019 a birnin Wuhan na kasar China ta bazu a waɗansu kasashen duniya. Shin wai menene asalin cutar? Professor Sin Bachman, farfesan ilimin halittu na Jami'ar Stetson dake Dillon a jihar Florida, yayi mana ƙarin haske akan cutar ta coronavirus. Ga rahoton da abokin aikin mu Abdul Aziz Adli Turo ya fassara mana.
Namun daji a kasar China sun samu wata dama ta kaucewa zama abinci ga jama'a amma a mataki na wucin gadi bayan da hukumomin kasar suka haramta saye da sayarwa a kasuwannin da ake hada-hadan naman dabbobin daji. Irin abin da ya faru kenan a shekarar 2002 bayan da kyanwar daji ta harbi mutane da cutar da ke shafar numfashi ta SARS a wata kasuwa dake kudancin China, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum 800.
Abin damuwa ne matuƙa kaga cewa mun kasa koyon darasi dangane da inda wannan barazana ke samu asali.
Dan dabbobi William Carish shine mataimakin shugaban cibiyar bincike ta EcoHealth yace kasuwannin da ke sayar da dabbobi masu rai kan cinkusa dabbobi da dama a dan karamin wuri, wannan kuma shi yake haddasa yaɗo cututtuka.
Mafi akasarin dabbobi ba sa kamuwa da cutar kuma ba sa baza kwayoyin ta, amma da zaran an samu ɗaya ko biyu daga cikin dabbobin da ke dauke da cutar aka kuma kai su kasuwa dake da cinkoson dabbobi sai su fara yaɗa ta kamar yara ne da aka kai su ajin share fage na kindergarten. Idan daga cikin su ya kamu da wata cuta kan a Ankara sai kaga sauran sun harbu da cutar har su kai gida wajen iyayensu.
A cewar Karish, kasuwar da ake sayar da naman dabbobin dajin kan iya yada sabbin cutuka saboda ana hada naman dajin da cutuka a wuri guda wadanda haka kurin ba sa cuɗanya da junan su. Wannan wata dama ce da ƙwayoyin cuta ke amfani da ita wajen kama wasu halittu. Akan yi hada-hadar dubban dabbobi a ire-iren waɗannan kasuwanni masu dimbin yawa a duk faɗin duniya inda miliyoyin mutane ke zuwa cefani da irin wannan adadi. Karish ya ƙara da cewa
yiwuwar yaduwar wata ƙwayar cuta guda har ta shiga jikin mutane wannan wani abu ne mai matukar sauki.
Ba da sauran su mutane suke sayi a kasuwar sayar da naman dabbobin daji masu rai ba, a cewar Karish. Hanya ɗaya da za a iya gane cewa nama ba sabo bane ita ce idan mutum ya ga babu na'urar sanyaya abinci.
Ya fi kwanciya hankali kaga dabba da ranta ya fi lafiya, ba wai a ce wani ne ya tsince ta a mace ba a gefen hanya yake kuma ƙoƙarin sayar maka a matsayin nama mai kyau, saboda akwai dalilan da suke sa haka ke faruwa, amma kuma ana samun sauya irin wannan ɗabi'ar.
A cewar Karish, ana samun manyan kantunan sayar da kayayyaki waɗanda ke mai gurbin kasuwannin da ke sayar da dabbobi da ransu a sassan duniya. Ta yiwu abubuwan da ake sayarwa ba daga wasu wurare ake kawo su ba, amma dai sun fi zama masu inganci wajen kare lafiyar jama'a.
To a gaida Mahmud Lalo da Muhammad Hafiz Baballe didda dai wannan rahoton Zara mun sa wadan tangarda ba shine rahoton da ya kamata mu sa ba
rahoto ne akan hanyoyin da za a bi domin gujewa kamuwa da cutar
sosai to amma yanzu bari mu kawo rahoton Ibrahim abokin aikin mu Abdulaziz Adali Toro wanda ya fassara mana akan ita kanta cutar ta coronavirus.
Figure that out and we're learning
abinda muka sani kan yadda wannan cutar take yaduwa daga dabbobi zuwa mutane shine har yanzu dai muna ci gaba da kokarin gano hakan kuma muna fahimtar abubuwa da dama game da cutar abinda muka fi fahimta game da cutar shine ta samu asali ne daga jemage sannan aka samu yuwar jemage ya harbo ta dabba da cutar ita kuma dabbar ta yada wa mutane cutar a wata tasuwar dabbobi a yankin Sin eh lalle har yanzu akwai rashin fahimta game da yadda cutar ke yaduwa duk da cewa cutar tana tashi daga dabbobi zuwa mutane tana yaduwa ne a tsakanin mutane yayin da suka kusanci juna sosai kwayar cutar ba ta iya dadewa a raye idan ba ta cikin jikin mutum saboda haka sai mutane sun kusanci juna wanda hakan ke nufin sai mai dauke da cutar yayi tari ko atishawa kusa da wani kafin kwayar cutar ta yadu koda hakan ya faru ma to sai kwayar cutar ta shiga jikin mutum kafin ya kamu da ita saboda haka sai kwayar cutar ta shiga idanu ko hanci ko bakin wani kafin ya harbu da cutar idan ba a samu irin wannan kusancin tsakanin mutum da mutum ba ba za mu ga yaduwar cutar sosai ba anan muhimmin abin da za a yi la'akari da shi game da wannan kwayar cutar shine banin cutar Ebola ita kwayar cutar Ebola a jini take rayuwa kuma a jini take saboda haka akwai hanyoyi daban-daban da cutar ke yaduwa yayin da ita cutar coronavirus a iska take yawo kana tana yaduwa daga mutum zuwa mutum ta hanyar tofar da kaki hadarin da ke tattare da yuwar kamuwa da cutar da dabbobi ke yadawa zuwa mutane ba shi da yawa sai har in an tabbatar cewa dabbar tana dauke da kwayar cutar domin samun cikakkiyar kariya mai da hankali akan jere matakan kariya na lafiya ko tsafta zai wadatar daga kamuwar da cutar waɗannan matakan sun hada da wanke hannu da ruwa da sabulu akai kai kiyaye kai da mai da hankali har idan mutum yana mu'amala da namun daji da kuma uwa uba sanya kariyar fuska domin kiyaye yaduwar cutar namun daji abu ne mai matukar muhimmanci amma dai babu wani takamaiman hadari a tattare da kara yaduwar wannan nau'in kwayar cutar coronavirus a karin mutum idan ba mu raba da kuma daga dabba zuwa mutum
to human as well.
To agaida Abdulaziz Adali Toro da wannan rahoto. Baya ga rahotanni da ake samu a sauran sassan duniya dangane da wannan cuta ta coronavirus, hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da wannan rahoto a game da cutar. Murtala Faruk Sanyina ya fassara mana wannan rahoto kuma ya hada mana.
A filin jirgin sama da ke Dakar a Senegal da sauran cibiyoyin sufuri da ake hada-hada sosai a Afirka. Hukumomi suna kokarin gano waɗanda ke dauke da cutar coronavirus. An sami bullar cutar a Masar da Algeria da Nigeria da Senegal. Hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa ba wata ƙasa da za ta iya cewa ta tsira daga kwayar cutar. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General na Hukumar lafiya ta duniya wato WHO, ya ce wannan kwayar cutar babu ruwanta da iyaka. Ba kuma ruwanta da wani bambanci tsakanin jinsi ko kabila ba ta kuma la'akari da karfin tattalin arzikin kasa ko matsayin ci gabanta abinda muke magana anan shin me zaka yi idan aka sami waɗanda suka kamu da cutar kafin yanzu cibiyar Presto Institute dake asibitin Dakar a Senegal tana daya daga cikin cibiyoyi biyu kadai da suke iya yin gwajin cutar a nahiyar Afirka Amadu Alpha Sall na cibiyar Presto Institute yace idan har aka gano ta da wuri to hakan zai taimaka a iya dakile yaduwar ta jinkirin da aka samu na samun cutar a nahiyar Afirka ya baiwa nahiyar lokaci domin ta shirya hukumar lafiya ta duniya wato WHO ta ce sama da rabin kasashen Afirka da suke kudu da hamadar Sahara yanzu haka sun tanadi kayan aiki tare da dakunan bincike da za su iya yin gwajin kwayar cutar Dr. Jennifer Nuzo ta cibiyar kiwon lafiya ta Johns Hopkins ta ce gwajin da muke yi ba mai zurfi bane sa'an nan gwajin da ake ci gaba da yi a kasashen ba kamalalle bane kamar yadda muke so amma muna iya kokari mu tunkari al'amarin cikin dan lokaci ina ganin wannan wata nasara ce ana fargabar rashin gano barkewar cutar ka iya zama wata babbar annobar kiwon lafiya kusan kashi 80 cikin 100 na mutanen da suka sami kamuwa da cutar coronavirus suna nuna kananan alamomi ne abinda ke nufin ba a cika samun rahoton ainihin yaduwar cutar ba yawancin waɗanda suka mutu mutane ne masu fama da wasu matsalolin rashin lafiya amma yaduwar cutar a Afrika zai fi ƙarfin asibitocin da ake da su. Dr. Tale McDermott na King's College a London ya ce wani ƙalubale ne idan aka zo kula da wasu matsalolin rashin lafiya, hakan yana nufin mutanen da suke fama da ciwon zuciya da wasu cututtuka ba lallai su iya samun damar zuwa asibiti ko kuma su sami damar ganin likita ba. Sa'annan kuma za mu iya ganin ƙaruwar mace-mace daga cututtukan da ake fama da su saboda rashin samun wadatar kulawar likita. Ƙwararru sun ce dole ne ƙasashen Afrika su inganta sa ido akan cutar da kuma aikin gano yaduwarta. Sa'annan sun kuma yi gargaɗin cewa a wannan annobar da ta mamaye duniya dole ƙasashen duniya su shirya shiga a cikin al'amarin kana kuma su taimakawa ƙasashe masu raunin tsarin kiwon lafiya.
To madalla a gaida Murtala Faruk Sanyin na. To jama'a, kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, layi a buɗe yake domin ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato +1 202 205 2655. Amma kafin nan ku shakata da wannan.
Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu kamu. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu kamu. Likitoci masu kulawa da lahiya, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ka taimake su amin. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah faɗe azaba gobe. Deji ya faɗai ce ka baka yau gobe dan ka bashi yake so. Dan gaja likitoci masu kulawa da lahiyar mu, masu kulawa da rayuwar mu, mai sama Allah ya taimake su amin. Kai to a gaja likita bokan turai a madaniya so kai.
To madalla, yanzu muna tare da Dokta. Salamu alaikum. Salamu alaikum Dokta.
Wa alaikum salam, barkanku da.
Yawwa, barka dai da shigowa.
Kaki suya baki kimanta da albasa, baki gabatar da wani daktan bane.
Barka Dokta Tijjani Bako, barka da shigowa filin zauren namu na yau da gobe.
Barkanmu dai.
Yawwa Dokta, to a yau dai muna magana ne akan cutar coronavirus.
Na'am na'am.
To me zaka iya ƙara wa masu sauraron mu?
To gaskiya cutar coronavirus cuta ce wacce take sabuwa kuma har yanzu akwai abubuwa da dama da ba a sani ba akan ta. Amma dai abin da muka sani akan ta shine cuta ce wacce take tana daga ɗaya daga cikin kaman dangi na cututtukan da suke da ake kiran su corona, wanda yake yawanci daga cikin dabbobi ake samun su, musamman kamar raƙumi, jemage, da kuma wannan wacce ake tsammanin an same ta ne daga wata halitta da ake kira pangolin. Bamu da ita bara tsammanin muna da ita a Nigeria, akwai ta dai da yawa a China. So cututtuka ne waɗanda suke yaduwa daga dabbobi su zo su shafi mutane, kuma idan sun shafi mutane, mutane za su yaɗa sauran al'umma. Alamomin ta suna iya farawa da kaman zazzabi, tari, mura, har ya iya zama pneumonia ko kuma ya zama yayi tsanani sosai har mutane ma su iya mutuwa. To kuma babbar hanya, manya-manyan hanyoyin kare kai gaskiya daga ita shine kula da lafiyar, wanke hannu akai-akai, musamman da soso da zamin da sabulu, a wanke hannu sosai da sabulu. Musamman idan mutum ya yi atishawa ko kuma ya yi tari, wanda suke yin tari ko atishawa ya kamata su ringa gida ko dai su kare hannunsu da tissue paper ko kuma da kaman ɓangaren hannunsu, ma'ana ba kasu rufe shi da hannunsu da tafin hannunsu, sire da bayan elbow me ake cewa elbow kenan
dungun hannu kenan
yawa so so wannan dungun hannu sai su yi amfani da shi su kare bakin saboda kada ya yadu da sauran al'umma
to likita kaman kai nisa naji ka ce raƙumi to kana in ka ce raƙumi ba to likita ba ka so bacci na man raƙumi kenan koko
eh to ai da yake ita shi kaman wannan ba wannan coronavirus din ba ce ba mars virus wacce take musamman a garuruwan middle east sune suke yaduwa daga aka ce sun fara yaduwa ne daga raƙuma da sauransu amma cin naman raƙumi ba zai janyo idan an dafa naman sosai ko kuma koma wani nama ne dai idan an dafa shi sosai bai ba wannan din shi ba yawanci zai kashe su waɗannan cututtukan na virus
to dakta tambaya ta anan kamar masu amfani da
wannan kyallan na rufe fuska
safar fuska din nan da ake sawa na gagga rahotanni dake cewa bai kamata a yi amfani da wannan ba to likita mai wani irin ƙarin bayani zaka yi wa masu sauraro
na'am idan akwai abin da ake cewa ba a san wastage saboda ita wannan safuffukan na fuska abu ne wanda yake zai iya zama lokacin amfanin sa yazo kuma mutane sun yi amfani da shi lokacin ba sa buƙatar shi to a yanzu abin da ake bukata shine waɗanda misali likitoci wanda suke asibitoci masu kula da marasa lafiya ko kuma masu kula da marasa lafiyar misali wanda suke tare da marasa lafiya masu cutar ko kuma masu cutar zazzabi da mara musamman masu cutar mara da tari su ya kamata a ce suna amfani da shi ba kowane gama garin al'umma ba saboda idan kowa da kowa ya ce zai amfani da shi za ta iya yiwuwa a zo yanayin kuma da cutar tunda har yanzu yaduwa take yi kuma ya zo ya kasance babu su available
to ita
ba na bukatar a yi producing dinsu da sauri
eh to likita kanka tsikar to ita kenan safar ba ta kare mutane daga kamuwa da cutar ko ku a tana kare mutane
a tana karewa kawai abinda dai ba a so shine waste ba a san kaman almabazzarancin ta ya kasance kowa da kowa daga yace zai yi amfani da ita saboda kare kai ba kai wannan yanayin ba tukunna akwai yanayin da za a kai gwamnati za ta bada ba shawara cewa kowa da kowa ana so ya amfani da shi amma musamman a garuruwan mu na Afirka da sauransu yanayin karfin cutar bai kai yanda zamu ce kowa da kowa ya fara saka wannan abin na fuska ba
to kamar likita da dama zaka ga waɗansu watan sakonnin bidiyo da suke yawace musamman a kafafan yaɗa labarai na yanar gizo zaka ga ana nuno mutane suna yin gaisuwa da kafa ko ana gaisuwa daga nesa menene hikima a cikin wannan
to shi wannan kaman gaisuwa da kafa abu ne wanda yake na kaman kare yaduwar cutar tunda wurin gaisawa da sauransu mutum zai iya kamuwa da cutar wurin gaisawa da sauran mutane so abu ne wanda yake idan mutane sun yi ba za a ce zai zama kaman illa ba in dai ba zai zama wani matsala ga kaman dangantakar al'umma ba da sauransu a lafiyansa dai ba shi da wani illa idan mutane sun gaisa da kafar kuma zai iya rage yaduwar cutar musamman idan cutar ta fara yaduwa sosai a wurin da ake da cutar
to likita mun samu kira daga jihar Nasarawa salamu alaikum da wa muke magana
amma alaikum salam Bashir Tela ne daga nan layin Nauyuka cikin garin Lafiyan Bari-bari jihar Nasarawa
to barka da shigowa wannan gauran namu yawa ne
tambayarka kuma gaskiya wannan cutar da ke zo muna nan jihar Nasarawa ko muna fatan kar Allah ya kawo shi kuma dangane da tambayar da ina son mai likita a nan shine kamar zuba mutane suna daki a waje da akwai ne wannan cutar mana suna yi ciwon da ciwon yana iya kama duk wanda suna cikin wannan daki tambaya na kenan da lafiya
to likita ka ji tambayar tasa
likita kana jin mu likita to ina ganin kaman lai likita ne na gaji kaman ya tsinke ko
ya tsinke
to likita kana tare da mu
eh ina tare da
yawa to ka ji tambayar wannan mutuma malamin da Nasarawa ko
eh na ji shi
to
yawa ina kokarin amsa nace idan ita wannan cuta tana yaduwa ne ta hanyar wanda idan yayi tari mai cutar yayi tari ko yayi atishawa zai iya yada sauran mutane so idan mutane suna kusa misali a daki yaduwar za ta fi sauki akan idan misali ana a ware to tabbas yaduwa a wuri daya a cakudu wuri daya musamman ga wanda suke da cutar za ta iya sanyawa cutar ta yi saurin yaduwa
To koda ya zama da cewar a ce mutum yana da cutar sai ya dan zo kan hanya ya goge ka bayan kai zufa shi ma ko a ce shi ma yayi zufa ka goge shi kamar a cikin kasuwa haka zai iya sa ka dauki cutar
eto shi kaman ita zufa babu kaman zufa a cikin abubuwan da muka sani suna ya dadda cutar amma tari da irin atishawa sune muka san cewa suna iya janyo yaduwar cutar sannan kuma sai kaman ba haya ake zargi ita ma za ta iya yuwa a kamu da cutar daga ba hayar wanda yake da cutar amma ba ita bace ba babbar hanyar yaduwa shine abubuwan da suke fitowa daga tarin mutum ko kuma daga atishawar mutum so shi yasa ake bada shawarar bada kaman rata tsakanin mutum da wanda yake tari da wanda yake tari tsakanin mutane ya kasance akwai rata tsakanin ku koda magana kuke kada ya kasance kun zo kusa da kusa sosai dan rage yaduwar cutar
to ga wani kira muna da shi likita daga jahar Kebbi Kebbi kana jin mu
eh assalamu alaikum
wa alaikum salam
sunana Shehu Alba Sara ina kiran ku daga Kebbi State don kawai sabu
to muna jin ka
eh to ni tambayar da nake so in yi ma likita ita ce cewa yanzu in coronavirus din ta kama mutum ya shigo cikin mutane kawai yana kaki haka yana zuddawa kage za ta iya kama shi koko dai ba za ta iya kama shi ba
gaskiya za ta iya kama mutane shi yasa ake so wanda yake da cutar ya kasance da idan baya fitowa waje ya zauna a gida idan yana buƙatar abunan lafiya ya saurin sanar da ma'aikatan lafiya saboda su zo a kula da shi saboda kaman tari din ko kuma misali mutum yayi tari yana da cutar ya taba da hannunsa ya taba wani wuri shi ma to mutane kuma idan sun zo su ma sun taba wurin ko kamar irin abun kofa ne da sauransu za su iya kamuwa da cutar
to likita mun ƙara samun wani kira daga jihar Nasarawa assalamu alaikum da wa muke magana
bari Nasara State
to muna jin ka me tambayar ka ga likita
tambaya daga likita kamar ina son yi tafiya zan zuwa Abuja ya kamata yin kare kaina
to lallai ka to likita ka ji tambayar ta shigo
ban ji ba gaskiya
yace to kamar yanzu idan yana so yayi tafiya zuwa birnin tarayya Abuja waɗanne hanyoyi suka kamata ya dauka ko ya bi domin kare kanshi
to ai har yanzu a cikin garin Abuja ba mu samu case din coronavirus ba a garin saboda haka zamu iya cewa zaka iya tafiyar ka Abuja ba tare da wani tsoro ba kawai dai ya kasance dai mutum koda zai yi tafiya ya kasance duk sauran abubuwa da muka faɗa na baya yawan wanke hannu yawan kula da tsaftar abinda mutum zai ci yana da su ne abubuwan da mutum zai dauka kariyar da mutum zai dauka akan kin kansa kada mutum ya ci naman da yake bi dafa ba sosai sannan kuma mutum ya ringa yawan wanke hannunsa idan kuma kana tari kai kokari ka ringa karewa da abun kare fuska ko kuma idan mutum yana da tissue ya kare shi da shi ko kuma ya kare da dungun hannun shi
to ana cewa ko baya ga atishawa idan baya ga tari atishawa kuma fa
eh da atishawa shi ma duk daya ne shi ma idan atishawa ne kuma kaga shi wannan abun tissue zai fi saurin kare shi akan dungun hannu
to likita mun gode da wannan gayyata tamu da ka zo kai mana ƙarin bayani Allah ya sa ma sauraron mu sun ji sun kuma ilmantu
amin
to lallai ka Allahumma amin
amin so masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokin aiki na da ya taya ni gabatarwa Yusuf Aliyu Harande ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya Yeah.